mai komai wanda shine hada mu a wannan rana ta Laraba wanda yau 27 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda kuma ya dace da 3 ga watan 11 miladiya 2021 muna cikin babul hamzatayn min kalimatin zamu tashi wa adrubu jam'il hamzatayn wanda insha Allah zamu yi baiti kusan bakwai mukammala tun da duk basu da wahala insha Allah basu da wata wahala sai ce mana wa adrubu jam'il hamzatayn thalathatun dangogin alhamza biyu da suke cikin kalma daya kala uku ne ma'ana babu na hudu wasu suke ta ina ma imamu shatibi tun can farko da ya faro wa tashilu lukura hamza zainabi kalmatin sama ainin ya kamata ya kawo wannan wasu suka ce a yafi ku sanin abin da yake abin da yasa ya kawo wannan saboda abin da zai adafi na masu idkhali suwaye ba sai shi yasa ya jinkirta ya kawo sunan mun gane ko to sai ke ta dangogin alhamza biyu uku ne a anzartahum am lam a inna a unzila a anzartahum kaga a anzartahum alhamza ta farko mai fataha ta biyu mai fataha wannan am lam ciko ne domin baitin sai kai a inna ta farko mai fataha ta biyu mai kasara a unzila shi ma kuma ainihin ta farko mai fataha ta biyu mai dhamma to bamu da na hudu sai dai wa'annan to shikenan sai ce wa madduka qabla al-fatihi wal kasri hujjatun biha luz yace janka kai mai karatu qabla al-fatihi kafin mai fataha kaman wace a anzartahum a ashfaqtum a aslamtum a alidu didde ko ne zaka samu ta farko mai fataha ta biyu mai fataha to sai ki ta wa madduka qabla al-fatihi jan da zaka yi kafin alhamza mai fataha ita ta farko mun san dama ka'ida mai fataha ce yau yanzu magana ce akan ta biyu mai wani hali take da shi to jan da zaka yi kafin mai fataha da kuma mai kasara wace ce mai kasara a inna a idha a ilahun ma'allah duk ga sunan to wannan nau'i biyu jan da za ka yi ce hujjatun bihaluz hujja ce mai ƙarfi ka riƙe ta kuma ka fake da ita malam umar wane ne malam hujjatun malam mansur wane ne malam biha qalun malam ibrahim wane ne malam luz hisab to kaji aji ya samu insha Allah ai wato abin da bai karfa gwiwa ana tabbayar ramzi kawai kaji an ce kaza abubuwa sun fara kankama insha Allah kenan su wane ne suke idkhali tsakanin mai fataha da mai fataha mai fataha da mai kasara malam hujja abu amr malam biha malam qalun da malam lum shine malam hisham to amma sai ce maka wa qabla al-kasri hulfun lahu wala yanzu bayan ambatan maka hisham a cikin wanda za su idkhali ga mai fataha da mai kasara to kasance hisham yana da wata fuskar to sai sake ware maka shi da ambato to sai ce maka wa qabla al-kasri kafin mai kasara din nan sai yake ce maka kulfun akwai sabani a wajen malam lahu kuma sai ce maka wala shi wannan kulfun din lahu nasiruhu lahu man yatawallahu wa yu'azzizuhu kada ka dauka cewa wani abu ne wanda yake dan shango-shango haka yawa saboda haka lahu wala yana da wanda suka goya masa baya ma'ana yana so ya ce maka wannan waje hairin na Hisham al-idkhalu adamuhu ba wai wani dan laku-laku bane ba yawwa abu ne wanda yake kalbabbe kuma lahu manyan surhu kenan ya nuna mana hisab ya da wajhani ko dai yace a ilahum ma Allah ko a ilahum ma Allah mun gane ko a idha mitna a idha mitna to shikenan malam hisham kenan to sai ce amma wa fi sab'atin la khulfa anhu amma akwai wasu kalmomi guda bakwai da aka togace la khulfa anhu babu sabani a wajen malam hisham babu sabani a wajen me a wajen idkhali ko wajen rashin idkhali a wajen idkhali babu sabani a wajen idkhali ma'ana duk da cewa wannan abin nan mun ce ta farko mai fataha ta biyu mai kasara kamar a ilahu ya da wajahani to amma mu sani wannan wajahanin bai shafi waɗannan bakwai da zamu ambata ba ina suke bakwai din nan sai ce maka bi maryamin akwai kalmar da take cikin suratu maryam idza ma mittu la sawfa aku kuma idza tunda shi ba tasili zai ba idza ma mittu la sawfa ukhruju hayya idza ma mittu anan kawai da yace bi maryamin saboda ya san babu wani iskali babu wata kalma sai ita ba bukatar sai ya ce maka abin nan kaza to in baka haddace ba yau shi zai ta bata ita bata lokaci ta wannan ai shi kaida sada ba da ka zo sha dibi a sai da ka gama haddaka tsaf wane ne daga cikin abin nan daga cikin malaman mu ne ku bane ne asana al-ula da thaniya da thalitha duka shadibiya muke yi to idan mun zo rabi'a shine ake yin durra yace idza dakhalta fi rabi'a fala budda an takuna shatibiyatu huna wad durratu huna wal qur'anu huna dole da tunda ita durra ma bane yace aka shadibiya in zaka taho aji da ma shadibiya kana wannan aji durra da nan qur'ani kuma yana nan to yawa to sai ce maka wa fi harfil a'raf wa shu'ara al-ula sai ce da wa'ansu harfa guda biyu da suke cikin suratul a'raf wa shu'ara da kuma wato ainihin suratul shu'ara al-ula wacce take sura ce madaukakiya fitacciya sananniya to nan da yace wa fi harfil a'raf suratul a'raf su ma ya san ba iskali innakum lata'tuna ar-rijala inna lana la'ajran sura ce suratul a'raf kaga su wannan ba sabani ba wajahani to sai yace a innaka aifkan ma'an fawqa sadiha wato shi shadibiyar dole sai ga kanta tabar qira'at dan yanzu inda zaka ce a innaka aifkan ya kare dole ka ce aifkan sai kai da kalin anan ba yawa ko kai ne hisham ko kai ba kai ne hisham ba to dole sai kai da kale kun ga wancan wa fi harfil arabi bai yi wani al'amari ba bai maka nasi ba saboda kawai zaka yi hango su to amma nan me yasa ya maka nasi akan waɗannan biyu saboda akwai waɗansu wanda ba da su ake ba kamar yadda zamu gani sai yace a innaka a ifkan ma'an fawqa sadiha su wannan biyu suran nan wacce take saman suratul sad wacce ce as-safati ba ita ce sama a ko da yake suratul katin malam haruna ka san suratul katin wa dai mutum malam musa ka san suratul katin to ka san suratul daud to ina jin kana kai ziyara da gaskiya a wajen yan uwa a a'a saka ji malam Musa, malam Musa, ai ba alarammancin nake shakku ba, ka san akwai na karkashin fanka, to shi alarmanci na kar yawa yawa a to 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 shi to shi kenan. Ni dai na san alarman mu karkashin fanka, in kace suratu Dawud bai santa ba, in kace suratu da Katsini bai santa ba, ka gani ka san suratul mu'mini, suratul mu'mini, eh mu'mini, eh wace ce, a mu'mini, eh wace ce, to ka ji inda ake yi, eh malam Mahmud rada masa a an fada masa, to akwai aiki ne sosai a shi. A wace ce sautin kitali kake masa ta danisi, wane ne sautin kitali, wace ce sautin kitali, kitali eh to alhamdulillah ka fara samuwa, to mun gane ko, yace a innaka a ibka ma'an fauka sadiha, a innaka laminal musaddiqin, zai ce a innaka laminal musaddiqin, sannan kuma a ifkan, to me yasa ya nasi akan su, saboda akwai wanda ba su, akwai a iza, a innaka lamin sadiqin a iza mitina, kaga shi wannan menene, lahu wajhani, mun fahimci wannan, da kawai ya ce harfani misali fauka sadiha, to sai mu rasa wa'anne yake nufi, tun daga irin su a iza kuma ga ifkan ga innaka, to sai mu samu iskali, to amma tunda akwai wanda zai kawo iskali sai ya nasi akan su wayannan din, mun gane ko, to sai yace wa fi fussilat harfun, a cikin suratul fussilat akwai wani harafi guda dai ba sai ya fada maka shi ba, shi wannan harafin sai yace wa bil kulfi suhila, da sabani aka yi tashilin sa, malam Mahmud kana iya hararo mana wannan na cikin fusilat dinnan harfin dinnan, wa fi fusilat harfun, akwai wani harafi guda daya a fusilat, ko zaka iya hararo mana shi, malam Musa hararo mana shi kuma ya sullube, malam Isma'il ka hararo mana shi, malam Isma'ila, malam Isma'il ka o ko dan akwai shiri ne ga hannunka, eh yawa a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda, yawa to shi wannan sai ce wa fi fussilat harfun, a cikin fussilat akwai wani harafi guda ɗaya amma shi wa bil kulfi suhila, an yi masa tashili da sabani kenan, me zan fahimta, Hisham fuska nawa gare shi anan, fuska nawa ce ga Hisham, yawa da wace da wace ta hakiki ma'al bil idkhal, domin ai shi wannan sai ya zano mana a cikin wanda la kulfa, su wannan babu wani sabani a wajen idkhali a wannan, to kaga kenan nan yana da fuska biyu, ko dai ya zamo me a innakum latakfuruna, a innakum latakfuruna, mun bayyana wannan, to shikenan sai yace wa a'immatan bil khulfi qad madda wahdahu, shi a'immatan, muna da a'immatan a cikin Qur'ani guda biyar, yace to a'immatan, kalmata a'immatan bil khulfi qad madda wahdahu, shi Hisham shi kadai yayi ja da sabani, ma'ana me kenan, a kada ku ko bil kulfi ko yana da wajhani kenan, yace a immatan a immatan, amma sai yake cewa wasaihil sama wasfan wa fil nahwi ubdila, wace wasaihil sama, malam zai dena sai ahadu sama, يا أبو أمر سورة أهل السماء sai ce wasaihil sama kai tashili a wajen ahlus sama kenan me za kai matashili alhamza ta biyu tunda kullun a tabi muke magana kenan ka ce ahimmatan ahimmatan wasaihil sama wasfan nan wato yana so ya ce maka nan yana so ya ce maka da yace wasaihil sama wasfan ya'ani sama tashilu fi wasfihi shi wannan tashilin ya daukaka yayi fice mun gane ko wato yana so ya ce maka tashilin nan yayi fice a wajen manya-manyan malamai kowa ya san shi wannan wasfan din wato tamyizi ne na da yake ce maka sama kaga wasfan sama wasfan sai ya ce wafin nahawi ubdila amma kuma wasu malaman nahawu sun rawaito cewa a iya yin ibdali me za ibdali alhamza ta biyu a mai ta ya maksura a ce ayyimmatan ayyimmatan kaga ba tasiri ba kenan yanzu mun cire ahlus sama mutum uku yanzu saura Asim Hamza da Kisa'i wannan ukun kaulan wahidan kawai suna taqiqi a'immatan to sai mu zo wajen Ibn Amir yace wasahil kadamat da wahadahu shi wa Hisham tunda shi muke magana kenan zamu ce da Asim da Hamza da Kisa'i da Ibn Zakwan qari'ai uku da rawi daya suna yin taqiqi kaulan wahidan shi kuma malam Hisham shine ake cewa bil kulfi qadamat da wahadahu kuma kan mu manta taqiqi yake ko dai yace a'immatan ko a'immatan mun gane wannan ko to shikenan to abinda shura suke cewa wannan ra'ayi ne wanda yake marjuhi kuma mahjuri ga baki daya ba abin nan in kuka in ba ka manta ba Allah Allah duk amma da shadibi shadibiyan nan mabani yace akan kitabut taysir duk abinda Abu Amr Dani ambata a cikin kitabut taysir shi yake sakawa a cikin wannan yawaki saboda haka wannan wani wajahi ne a wajen malaman nahwu to amma dai abinda suke ta layi qura'u bihi ina fata mun fahimta yawa saboda haka kenan zamu ce tashili da kuma taqiqi mun gane ko to sai yake cewa wa madduka qabla dhammi labba habibahu bi kulfihima barran waja al-yabsila mun gama magana akan alhamza ta biyu mai fataha da mai kasara sai yace wa madduka qabla dhammi jan da zaka yi kafin alhamza mai dhamma ma'ana ta biyu mai fataha ta biyu mai dhamma nan sai suka ce to ai ma ga baki ɗaya aiki mai sauki tunda alhamza ta biyu mai dhamma ba mai fata qur'ani guda uku ne wannan guda uku ne bittifaqil qurra akwai guda ɗaya kuma wanda yake yaktasbiha nafi'un shine awshidu ita kuma dama shadibi ma bai magana akan ta ba a cikin shadibi har yazo surar na ambata mana cewa ba kowace alhamza ba ce magana a cikin babul hamzataini wata sai da yazo cikin surata ya ambace ta ita sai da ya shiga cikin zuhur sunan ambace ta to dai ce wa madduka qabla dhammi so ne ne masu damma na farko dai a unabbi'ukum a unzila a ulqiya suke nan ba na hudu mun gane ko to sai ce wa madduka qabla dhammi labba habibahu ko habibuhu akwai habibu dhabdin guda biyu ne jan da zakai kafin alhamza mai dhamma in ka ce labba habibahu habibu yanzu mafulin bihi kenan labbal maddu habibahu shi wannan jan ya kirayi masoyansa ma'ana yaye kuwa cewa ku zo ku yi tabanni na ku aiwatar da ni a cikin kira'a wa madduka qabla dhammi labba habibahu amma sai ya ce bi kulfihima malan labba shine malan malan ibrahim malan labba to wane ne habibahu dinnan Abu Amr kenan da Hisham da Abu Amr suna da idkhali amma bi khulfihima kenan suna da al idkhalu wa adamuhu a unabbiukum a wajen malam Hisham ko a unabbiukum Abu Amr a abinna a unabbiukum ko a abinna a abinna a unabbiukum awunabbiukum kai tunda tasili zai awunabbiukum awunabbiukum mun gane ko to sai yake cewa waja ali yafsila barran kai malam bar malam isa wani ne malam barran dinnan kanun to da yace bi kulfihi ma barran me yasa bi hada kanun da wa'ancan biyun ba dan shi kaulan wahidan ne kenan qalun lahu al-idkhalu fi hadhihi al-kalimati thalatha bila khilaf zai ce a unabbiukum a unzila a ulqiya haka qalun zai karanta sai ya ce waja'a ina fa'ilin ja'a din ja'a huwa shi wannan al-madd din waja'a al-madd liyafsila shi wannan jan da ake yi tsakanin al-hamza guda biyu ya zo ne domin ya rabe maka tsakanin abin da yake min biniyatul kalma da wanda lam yakun min biniyatul kalma domin yanzu a unabbiukum a din daban take ta tambaya ce a ulqiya a din nan daban take ita ma a unzila ita ma daban take unzila da ulqiya da unabbiukum su ne suke haɗe to shi ne ke ta waja aliyafsila ya zo shi wannan dan domin ya nuna maka ya rabe maka tsakanin abin da yake asalin kalma da abin da ba asalin kalma ba mun gane ko to sai yake cewa wa fi ali imran rawu li hishamihim ka habsin a cikin ali imran rawu li hishamihim ka habsin masu riwaya sun rawaito ga malam hisham irin yadda habsi yake karantawa kada ku manta yanzu da muka ce abin nan wa madduka qabla dhammi labba wane ne labba hisham kun bi kulbi ma kaga kenan zai ya zai ce a unabbiukum ko kuma a unabbiukum to sai yake cewa rawu li hishamihim ka habsin sun rawaito ga malam hisham irin yadda habsi kawai yake karantawa ma'ana yanzu idan ka duba yana so ya ce maka ita wannan kalma a unabbiukum to ta bambanta da wayannan biyun a wajen malam hisham rawu li hishamihim ka habsin sun rawaito a wajen sa yadda malam habsi yake karantawa ya malam zai ke karantawa a unabbiukum wa baqi ka qalun sauran biyun kuma sai ya karanta kaman qalun kenan yanzu mun fahimci cewa da farko mai qalun yake yi wa a ulqiya da a unzila al idkhal ma'a at-tashil to yanzu zamu ce wajahin farko da aka faɗa mana da Hisham da Abu Amr suna da sabani al-idkhalu adamuhu a wajen wannan guda uku tare da cewa shi Abu Amr da ma tasili yake wata biyu Hisham kuma da ma ta haƙiƙi yake wannan wajahin mun riga mun fahimce shi kuma qalun yana ta abin nan idkhali da tasili babu sabani to sai kawo mana wani kaulin ta to kuma an rawaito a wajen Hisham ita a unabbiukum ita kadai malam hisham ya karanta kaman habs kawai sai a unabbiukum bi khairin min zalikum amma su sauran kaman malam qalun ma'ana at-tashilu mal idkhal zai ce a unzila a ulqiya kenan wannan wani wajahin ne wanda hisham ainihi yake karantawa da shi to wannan yace kuma wa atala ita shi ma wannan waje kada ka dauka ta waje hine boyayye waje hine wanda yake yayi fice ya dauka kan an san shi to wannan a gurguje shine karatun mu na yau kamar yadda nace bashi da wata wahala yanzu kawai mun fahimci dangin alhamza na uku alhamza guda uku ne masu fataha guda biyu fataha da kasara fataha da dhamma muka ambata cewa malam abin nan menene malam Abu Amr da malam Hisham sai malam Kalun wa madduka qabl fatih wal kasr hujjatun biha luz muka ce wa'annan tsakanin mai fataha da mai fataha tsakanin mai fataha da mai kasara to da malam Abu Amr da malam Hisham da malam Kalun suna yin idkhali wa kullun ala hasabi qira'atihi mun san da malam Kalun da malam Abu Amr tasahili suke wata biyu shi kuma malam Hisham taqiqi yake mun riga mun fadi wannan ko to sannan sai muka zo aka ware wa'ansu sai muka ce menene yau muka ce kuma Hisham yana da sabani ga mai kasara ma'ana in mai kasara da Hisham da fuska biyu amma sai aka ware mana kalmomi guda bakwai da wacce take cikin suratu Maryam da wacce take cikin surat abin nan menene A'raf guda biyu da kuma shu'ara da kuma fauka sadiha guda biyu da harfin fusilat aka ce to wannan ba shi da sabani a wajen mai a wajen idkhali yake kaulan wahidan to sannan sai muka zo wajen ta farko mai fataha ta biyu mai dhamma wa madduka qabla dhammi labba habibahu bi khulfihima su wannan sai ce barran waja al-yafsila kenan mai dhamma da malam Hisham da malam Abu Amr suna da idkhali da kuma adamul idkhal shi kuma malam Kalun yana da idkhali tasili qaulan wahidan sai aka kawo mana wata fuska cewa wannan aw nabiyukum malam Hisham ya karanta kamar yadda malam Hafsa yake karantawa amma da unzila da abin nan a ulqiya ya karanta kamar yadda malam Kalun yake karantawa at-tashilu mal idkhal to wannan shine Allah ya samu dace amin.